أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حماته إلى يوم الدين. أما بعد، ما سأل البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi namu da muke gabatar da jerin gwanon waɗannan muhadarori waɗanda suka shafi yanayin da muke ciki, domin nisantar da junanmu da kuma ƙara ma junanmu ƙaimi a game da wannan yanayi da muke ciki. Ya ya kamata mu ci gajiyar sa, me ya kamata mu aikata domin kada lokacin ya tafi haka. Daga cikin jarabawar da Allah madaukakin sarki yake mana a wannan yanayin, Allah ya mallaka ma kowa lokacin shi. Kowa yanzu lokacin shi yana hannunsa, ana zazzaune a gida. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi mana wannan musiba da muke ciki, wannan fitina da aka shiga, Allah madaukakin sarki ya kawar mana da ita. A yau muna ranar Laraba 14 ga watan Sha'ban, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1441, kuma yau 8 ga watan 4 miladiya 2020. Kuma wannan shine zai zama majalisin mu na 11. Idan ba a manta ba, a majalisin mu na ƙarshe kafin wannan mun fara batu akan misalai na magabata waɗanda suka tsinci kansu a wasu irin yanayi, amma kuma ba su yi wasa da waɗannan yanayen da lokutan ba, ba su bar lokutan su sun tafi haka nan ba. A ƙarƙashin haka mun fara bayani kan babban malami al-Imamu Masruq ibn al-Ajda rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda ya rasu shekara ta 363 bayan hijira. Mun kawo taƙaitaccen tarihinsa da nasabarsa, muka ce kuma za mu yi batu mu buga misali na halin da ya tsinci kansa a lokacin da annoba ta sauka a zamaninsa, yayi amfani da lokacinsa. Al-Imamu Muhammad ibn Sa'ad rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa At-Tabaqat al-Kubra ya kawo wani batu da sanadinsa. Yake cewa akhbarana Arim ibn al-Fadl. Arim shine Muhammad ibn al-Fadl, ɗaya daga cikin malamansa. Yana cewa idan ya faɗe shi sai ya ce haddathana Arim ibn al-Fadl, sai ya ce wa laysa bihi arama. Abinda ake ce ma al-arama ashidda, tsananin hali, kaushin hali. To laqabinsa shine Arim, amma sunansa Muhammad ibn al-Fadl. Shine malamin al-Imamu Muhammad ibn Sa'ad anan. Shi kuma Muhammad ibn al-Fadl yace haddathana Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid ya ba mu hadisi. Hammad ibn Zaid ibn Dirham, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai atba'ut tabi'in, masana hadisi, gwaraza kuma fiqa. Shi kuma sai ya ce an Anas ibn Sirin, daga tabi'i Anas dan Sirin wato almajiri, daga cikin almajiran al-Imam Masruq ibn al-Ajda. Almajirin Masruq ne kaman yadda muka ambata, Muhammad ibn Sirin dan uwan Anas ibn Sirin, afwan Anas ibn Sirin dan uwan Muhammad ibn Sirin, da kuma ‘yar uwarsu Hafsa bintu Sirin. Gida ne na ilimi, gida ne na albarka. To shi ne yake cewa balagana bil kufati anna masruqan kana yafiru min at-ta'ut. Muna zaune a Kufa, sai aka zo ana yaɗa labari cewa ai Masruq ibn al-Ajda babban tabi'i ya guje ma annoba. Annoba ta sauka a garin. To shi kenan sai aka ga ba a ganin al-Imam Masruq ibn al-Ajda, domin ya keɓe kansa. Kamar yadda ake ta mana wasiya, duka ishi suke mana wasiya cewa mu keɓe kanmu, mu rage zirga-zirga, mu rage cakuɗi ɗeniya, mu rage haɗuwa. Wannan tabbas amma hanga ta musulunci tsari ne da musulunci ya riga kowanne tsari samar da irin wannan tsari musulunci ya gabaci dukkan wani tsari da ake da shi na kula da lafiya a game da in annoba ta sauka to ana majuna wasiya cewa ya zama an rage cakuɗe ɗeniya a tsakanin juna domin ita annoba tana ci ne kamar yadda wuta take ci wutar daji kamar yadda babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa to shine aka bada labari na jita-jita cewa al-imam masruq ibn al-ajda rahmatullahi alaihi ya kasance yana guje ma annoba fa ankara zalika muhammad sai dan uwana muhammad ibn sirin wato yayana shi yace wannan maganar ba gaskiya bace ƙarya ce wa qala in taliq bina ila mar'atihi falnas'alha shi yace yanzu abinda zamu yi ai gani ya koriji abinda za a yi mu zo mu je wajen matarsa domin mu tambaye ta ta ba mu labari me ake ciki da gaske ne abinda ake faɗa cewa kana masruqun yafirru min at-ta'un cewa masruq yana guje ma annoba فدخلنا عليها فسألناها أنا سبن السيرين يتي سيمك تفي وجنت مكشجا سيمك تنبيتا أن ذلك جمد حقا فقالت تتيك الله والله ما كان يفر تتي والله كريا أكيبا وجيم أنوبا أكيبا دومن وجيم أنوبا شيني متن أنوبا تاسو كأجرن بيك سيتي زي بقر wannan hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ya kama malamai suna tattaunawa a kansa shin wani abu ne wanda ya kasance ta'abbudi ko ko a'a abu ne wanda ya kasance ma'quli in an ce ta'abbudi zallar ibada ce saboda haka ba wanda aka halasta mai fitake ba in an dauki wannan amma in ma'qul ne wato abinda hankali zai iya dauka to da wannan ne wasu malamai suka ce ya halasta likita zai iya fita daga garin da yake domin ya tafi wani gari ya je ya kai gudunmuwa duk da cewa garin da yake annobar ta zo to an yadda ya fita daga garin domin ya sannan wani dan adam in yana da dalilin fita daga garin da annoba ta sauka to shi ma an ba shi dama cewa zai iya fita in an dauki cewa umarnin da manzo Allah sun yi cewa wanda ya kasance a cikin ya fita cewa ma'qul ma'ana ne wato abinda za a iya sa hankali domin a kalle shi a yanayin sa wallahu alam malamai sun yi waɗannan batutuwa so da kamar gabata suna da waɗannan bayanan da suka yi so da aka ce ta ce wallahi ma kana yafir wallahi ba guduwa yayi ba miji na masruq ibn al-ajda ba guje ma annoba yayi ba ولكنه كان يقول سيدي الامام مسروق ان جمع ترسى تتشي يا كسنشي ينا تشيواني ايام تشاغلين اذا النوبة تسوكا تو بالوك شيبني نواسا بالوك شيبني نورجي بالوك شيبني نقلن تلفزيون كوي بالوك شيبني نأي تشاك اتاوا كوكما اكفا دندلين فيرا انشي متاني كسنشي اقول لسوكما سنة تكرك اغورا رمفيرا suna zama a dakali suna zama a tebura ko bencina suna zama a kujeru suna hahadewa da junansu a'a ayyamu tashagulin lokaci ne na shagalta da ibada idan annoba ta sauka inji al-imamu masruq ibn al-ajda rahmatullahi alayhi to lokaci ne da ake son a shagalta fa uhibbu an akhlu lil ibadati shi yasa ni sai naga abin da yafi mini in kebe domin ibada an akhluwa in kibe dan ibada mahalli shahidu babba kenan a cikin wannan asari al-imam masruq rahmatullahi alayhi yana ba mu bayani cewa idan annoba ta sauka aka tsaida mutane a gidajensu to wannan tsaida mutanen da aka yi bai kamata su tafi a banza ba abinda ake bukata shine ayyamu tashagulin lokaci ne da ya kamata a shagalta sannan kuma me wa an yakhluwa al-mar'u bi nafsihi lil ibadati mutum ya keba kansa domin ya shagalta da ibadar Allah madaukakin sarki kun ga abu na farko ce ɗaya daga cikin majalisai mun faɗa maka ce wani ya dade bai gaisa da alqur'ani ba to wani jadwali ka tsara ma kanka dan uwa wani jadwali kika tsara ma kanki yace ƴar uwa domin samun wata tilawa da wani wuridi na karatun alqur'ani mai yawa a daidai wannan lokacin yara a gida suna hadda amma yanzu ba a zuwa makarantun hadda to wani tsari aka musu na su rike yin muraji'ar abin da suka haddace baya domin kada lokacin koma makaranta yayin in Allah ya kaddara aka tsallake aka fita daga cikin wannan fitina sai kuma aji fitina ta tafi da hadda yara haka sauran karatuttukan su kamar yadda muka faɗi abin da ya kamata shine daidai wannan lokacin a dauki gidaje su koma su zama madrasa su zama wuri da za a rika yin karatuttuka a cikin gidaje miji da mata da ƴaƴa su zauna su dauki wannan zaman gidan da za a yi ya zama wani wata dama ce suka samu ta su yi ma kansu karatu sannan a dauki zaman gidan nan gidan ya kasance maqra'a ya kasance wata tsangaya ce ta karatun alqur'ani a dauki wannan gida ya kasance wuri ne na motsa jiki kamar yadda muka faɗi duk wannan yana cikin abin da ya kamata a yi to shine ke cewa ayyamu tashagulin fa uhibbu an akhlu lil ibadati lokaci ne na shagalta idan annoba ta zo to ana buƙatar mutum ya shagaltar da kansa da abin da zai amfane shi a duniyar sa da kuma lahirar sa shi yasa ni sai na zaba abin da nafi so shine an akhlu lil ibadati in kebe dan ibada fa kana tanha sai al imamu masruq rahmatullahi alayhi ya kasance shi nisa da mutane fa yakhlu lil ibadati shi shagalta ya kebe dunyin ibada qalat tace fa rubbama jalastu khalfahu abiki shi wallahi wani zubin shi in koma bayan shi in zauna abiki ina kuka mimma arahu yasna'u bi nafsihi saboda abunda naga miji na masruq rahmatullahi alayhi yana aikatawa ga kansa qalat tace wa kana yusalli hatta tawarrama qadamahu ya kasance yana sallah ya tsawaita sallah ya tsawaita tsayuwa ya tsawaita ruku'u ya tsawaita sujada ya tsawaita zama hatta tawarrama qadamahu har sai da kafafunsa guda biyu suka kumbura suka kumbure qalat tace wa sami'tuhu yaqul naji mijina masruq yana fada a lokacin da ake annoba at-ta'un wal batn wal nufasha'u wal gharqu man mata fihinna musliman fahiya lahu shahada tace naji yana fadi yana cewa at-ta'un annoba wal batn da kuma ciki wato ciwon ciki wan nufasa'u da matar da ta zo haihuwa ta mutu ko kafin ta haihun ta mutu ko kuma bayan ta haihun sanadiyar haihuwa shi ciwon tsinkau tsinkau ya kama ta ko kuma jini ya barke mata ko makamancin haka sai ta rasa ranta sanadiyar wannan wal gharq haka nan abin da ya shafi nitsewa a ruwa mutum ya fada ruwa ya cinye shi mamma ta fihin na musulman duk wanda ya mutu a cikinsu yana mai musulmi fahiyar lahu shahadatun to ya yi shahada wannan al-imamu masruq ba ra'ayinsa ba ne sannan kuma ba a ijtihadi a ciki akwai hadisai waɗanda sun kai haddut tawatur wato sun kai hadisan da ma ba a buƙatar a ce sun inganta ko ba su inganta ba a inganta tuni sun kai matsayin tawaturi saboda yawan waɗanda suka ruwaito suna bayani akan waɗannan abubuwan da al-imamu masruq rahmatullahi alayhi ya lissafa a matsayin cewa dukkaninsu idan Allah ya taimaki mutum ya mutu a cikinsu kuma yana mai musulmi yana musulunci ba kafiri bane shi sannan baya shirka da Allah madaukakin sarki to zai zama shahidi cikin shuhada'ul akhira wanda za su shahada a lahira hisabinsu ba za a musu hisabi ba ranar gobe al-kiyama to mahallin shahid na wannan asarin kamar yadda muka faɗi shine al-imamu masruq a lokacin da annoba ta sauka ya kasance yana kebewa baya shiga cikin mutane har ma aka zargi cewa ai yana guje ma annoba ne to ya kai dan uwa kai ma a daidai lokacin da kila ba kai kai niyyar ka zauna a gida ba amma kuma gwamnati ta sa doka domin tsare lafiyar ka da sauran ƴan uwanka to abin da ake bukata gare mu gabaki ɗayan mu shine mu ci gajiyar wannan damar da muka samu wannan lokacin kuma mu bar shi ya tafi a banza ka saba kila a rana izifi da kake karantawa saboda shugulgulan rayuwa da kake da su to yanzu ga dama ta zo yi kokari alal aqall koda izifi bi ka mai da shi in ka samu dama mai da shi izifi biyar dan uwa in ka samu dama mai da shi izifi goma a cikin kwanaki shida sai kai sauka daya wannan mutun ya samu wannan dama in baka samu dama ba to mai da shi ya kasance kasa da haka ko kuma wani abu dai amma dai kada wannan damar da aka samu ta zo ta kubuce ma mutun sannan mutun ya rika daukar wasu littafi ya rika daukar wasu abin nan an yi Allah ya sa yana da ido koda tafsiri mai sauki sauki mutum ya rika dauka yana dudduba wasu daga cikin ayoyi domin ya san ma'anonin su da kuma abin da malamai suka faɗi a game da su in ma mutum bai da wannan damar to ya dau tarjama tarjaman ma'anonin alqur'ani ta yaran da yake ji ko yake fahimtar sa ya dau na Hausa akwai shi ya dau na Yarbanci akwai shi ya dau na Turanci Ingilishi akwai shi ya dau na Faransanci Turancin Faransanci akwai shi duka gashi nan mutum ya dauka yana ma kansa wasu darussa wanda bai samu dama ba ga karatu cikin malamai nan ana ta tu ana tai wasu malamai duk ana gaggabatarwa a dakuna kuma albarkacin wannan na'ura da ake da ita ta zamani ta social media ko internet gabaki da ana yada ma mutane alkhairai to mu yi kokari mu rika saukewa mu rika saurara domin karuwar mu Allah shi taimake mu to wannan misali na farko kenan na al-Imam Mas'ud ibn al-Ajda' rahmatullahi alayhi wanda a lokacin da annoba ta zo to shi yake ba kansa ya kasance ya shigalta da ibada saboda tsawaita sallah da yake yi har sai da kafafuwansa guda biyu suka kumbura to fa tashabbuhu in lam takunu mislahu in tashabbuha bil kiram falah ne hikima yace idan ba ku zama kaman waɗanda suke ambata ba to ku yi kokari ku kama da su domin kawai mutum ne kama da manyan mutane to shi ma riba ce a rayuwa mutum ya zama ya kamaye kama da wasu ko da bai zama kamar su ba domin yin irin nasu zai yi wuya amma dai kamantawa to mutum yana da wannan iko da zai yi na biyu at-tsani na biyu Uwwat ibn Zubayr sayyiduna Uwwat ibn Zubayr Uwwat ibn Zubayr an sahabi Az-Zubayr ibn Al-Awwam hawari na annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sai yace li kulli nabiyyin hawariyun wa hawariyi Az-Zubayr ibn Al-Awwam kowane annabi yana da aboki na musamman wanda suke kebewa domin su sirri to ni aboki na shine Az-Zubayr ibn Al-Awwam to shine baban wannan babban bawan Allah Urwa sannan mahaifiyarsa ita ce Nana Asma'u bint Abi Bakr Nana Asma'u zatun nifaqai wadda falalar hijiran manzon Allah su sama daga Makka zuwa Madina ba za ta cika ba sai an ambace ta ba yadda za a bada tarihin hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina sai an ambaci Asma'u da irin gudunmuwar da ta bada ita ta rika yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da babanta sayyiduna Abu Bakr abinci tana daurawa ta je ta hau dutse na Thawr garu Thawr kogon dutsen Thawr ta je ta hau wannan dutsen duk mutumin da ya taba zuwa Makka hankalin shi zai tashi idan ya ga wannan kogo kuma a ce mace ce ta rika hawa tana kai musu abinci saboda haka uwa babban mutum ya fito daga babban gida kakansa na bangaren uwa shine sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu sannan kakansa na biyu shine Usman Abu Quhafa shi ma sahabi ya musulunta baban sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu saboda kuma marsa sahabi ya ce babansa sahabi ne kakansa ma sahabi ne sannan kakarsa ta bangaren uwa ta bangaren uba ita ce Safiya ammatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce Safiya gwaggwaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda ka dan babban gida ne, babban mutum ne. Sannan uwa daga cikin yayyensa kuma akwai Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair yayansa ne, shi ma kuma sahabi, kuma wannan yaya nasa Abdullah shine farkon wanda aka fara haifa ma muhajirai a Madina. Saboda ka wannan babban malami uwa, sannan yana ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a fil Madina, yana ɗaya daga cikin masana fiqhu sahabbi tabi'ai su bakwai da malamai suka ambata su, to yana cikin su Urwa ibn Zubair rahmatullahi alayhi. Ya rasu shekara ta 193 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kenan tsakanin shi da Mas'ud ibn al-Ajda akwai shekaru 30. Wannan tabi'i babba malami taqiyyi, malami masanin Allah, masanin addinin Allah, mai tsara dokokin Allah, akwai darussa da yawa a rayuwarsa, akwai darussa da yawa a cikin rayuwarsa. Daga cikin ababen da suka faru da shi wanda ya kamata mu dau misali, akwai lokacin da ya samu matsala ta kafarsa aka yanke mai kafa. Babban sarki a lokacinsa da ake ce mishi Al-Walid ibn Abd al-Malik ya gayyace shi gayyata ta musamman, ya tashi daga Madina domin tafiya Dimashq al-Sham, domin Dimashq a lokacin wannan gari shine babban birnin daular musulunci. Saboda ka Al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan ya gayyace shi gayyata ta musamman a matsayinsa na babban malami, shi kuma ya amsa gayyatar sa. To bayan yana cikin tafiya ne shi ya ji kaman an cike shi a kafarsa, ashe ciwon daji wato kansa, suna cewa al-aqila ko su ce al-aqla, wannan ciwo mummuna ya shiga kafarsa. Saboda ka ko kafin a kai ya kai Dimashq ya riga ya race, ko da ya isa zuwa ga Al-Walid ibn Abd al-Malik sai aka ce ba abin da ya kamata a yi, kawai sai dai a yanke kafa. Ya nuna a'a, aka sake cewa likitoci suka ce fa sai dai a yanke domin ciwon yana ƙara sama, shi aka yanke masa, aka zo aka ga ce to shikenan a yanke, kamar yadda zamu ga aka yanke masa kafan nan. Kafin a yanke masa aka ce a bashi wani abin sha da zai kawar masa da hankalinsa, kamar irin mukhaddirat yanzu da ake ba mutane, ko a ce za a yi musu allura, ko kuma a ce za a dauke mu mutum numfashi, yace a'a, shi ba zai sha komai ba, ido na ganin ido aka yanke mishi kafa, kuma a lokacin dattaku ya kama shi, wato tsufa ya kama shi sosai, amma malamai suna cewa fuskar shi ko canza ba ta yi ba. To gashi nan dai kan mu cika, kan mu cinye labarin da Hausa. Al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito a cikin littafinsa ne Al-Barka Hiyyatul Awliya'i wa Tabaqatul Asfiya, da wannan sa kuma daga Maslama ibn Muharib yace qadima Urwa ibn Zubair 'ala Al-Walid ibn Abd al-Malik wa ma'ahu ibnuhu Muhammad. Malami babba Urwa dan Az-Zubair yazo wajen sarki Al-Walid ibn Abd al-Malik wa ma'ahu ibnuhu Muhammad ibn Urwa, a tare da shi cikin waɗanda suka raka shi akwai ɗansa da ake ce masa Muhammad dan Urwa, wato ɗan shi babban malami Urwa ce. Fa dakhala Muhammad ibn Urwa ta darar dawabi fa dagabat dabbatun, ana isa garin Dimashq shi wannan ɗan nasa da ake ce masa Muhammad ibn Urwa sai ya shiga ɗakin da ake aje dabbobi. Fa dagabatu dabbatu, shi wata dabba kawai ta bige shi. Fa kharra, kawai sai ya faɗi. Fa humila maitan, aka zo aka ɗauke shi a matsayin matacce ya rasu a wannan tafiya. Kun ga wannan musiba ce babba, shin ya rasa ɗansa, sannan fi baladil gurba, a garin da ba garinsu ba, ya tafi wani gari ba nasu ba, domin musiba ta faru da mutum a garin su to yana da waɗanda za su lallashe shi domin cikin dangi yake da ƴan uwa amma mutumin da ya tafi ba garin su ba musiba kuma ta afka masa irin ta rashin da kuma mutuwa fuji'a ba wai rashin lafiya yayi ba yayi jinya a anan take shiga shikenan ɗaya daga cikin dabbobi ko jakai domin a harshen larabci so tarin an ce dabba ko akan amfani da ita a matsayin jaki ake nufi nan take wannan yaro ya rasu sannan waqa'at fi rijli urwata al-akilatu sannan ciwon kansa mai cin jiki ya kama kafar urwa ولم يدع تلك الليله ورده اما ادرن da wannan matsalar ta same shi abin da ya saba karantawa na alqur'ani bai daina karantawa ba zamu ji abin da yake karantawa a riwaya ta gaba zamu ji adadin abin da yake karantawa kullun faqala lahu alwalid shi alwalid ibn abd almalik sarki sai ya ce masa iqta'aha a yanke kafan nan qala la shi ya ce in ka a yanke fatarqat ila saqihi shi ciwo fana kansa sai sama yazo har kaurinsa fa qala lahu alwalid shi alwalid ibn abd almalik ya sake cewa iqta'aha shi a sake a yanke ta wa illa in ba haka ba afsadat alayka jasadak wannan ciwon zai bata maka jikinka gabaki da fa quti'at bil minshari aka yanke masa kafan nan tasa da zarfi wa huwa shaykhun kabirun kuma a lokacin ya zama dattijo ya girma sosai shekaru sun ja amma fa lam yumsik wa ahadun ba wanda ya rike shi aka yi mika musu kafa aka yanke wannan kafa wa qala laqad laqina min safarina hadha nasaba yace wallahi mun fuskanci wahala a wannan tafiyar ta mu kamar yadda annabi Musa alaihi salam yace ma almajirin sa yusha ibn nu yace laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun fuskanci wahala a wannan tafiyar ta to mahalli shahid ga al-imam Urwa a cikin musiba da jarabawa amma wuridin sa abinda ya saba karanta na alqur'ani bai daina karantawa ba saboda tsabagen cin gajiyar dama da kuma lokaci domin ai ba yi da tabbas din cewa wannan daren shi ne daren shi na ƙarshe a duniya saboda ka ya za a yi sakaci da shi alhali yana da hankali kuma daidai lokacin da ya kamata dama a koma ma Allah kenan idan musiba ta sauka to idan a kowane lokaci ba a koma ma Allah ba to ya wajaba a koma ma Allah a lokacin musiba الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أبن دعكي بقاتك الإمام أبو نعيم ياسا كفتد دوت رواية تأمت وسأبوبوا دباب أوتش الرواية إتقم رواية عن سامو تنيدك هشام لن أغوى واتوتن شيمان أغوة بن الزبير من سنين ذي بام لاباري دكنسا واتش الرواية مسلمة بن محارب shi ne ya ba mu labari to wannan Hisham ibn Urwa shi ne ya zai ba mu labarin abinda ya faru da mahaifinsa qala kharaja abi ila al-walid ibn abd al-malik yace babana ya fita zuwa wajen sarki al-walid ibn abd al-malik domin amsa gayyatar da ya masa ta musamman fa waqa'a fi rijlihi al-akilatu shi kansa sai ta kama kafarsa fa qala lahu al-walid ya aba abdullah ara laka qat'a shi al-walid ibn abd al-malik yace yace ya abu abdullah balagabi kira ka da alkunya ka to girmamawa ce balagabi girmamawa da zai maka ita ce yace maka ya baban wani yace a ghalaka qat'aha ni abinda nake gani to a yanke kafan nan mai riwaya hisham sai yace fa qut'a shi ne sai aka yanke kafarsa wa innahu la sa'imun a ranar yana azumi kuma ta bawwa a wajuhu fuskar shi ba ta canza ba qala hisham ya sake cewa wa dakhala ibn lahu akbar waladihi dar ad-dawab fa rafasat hudabatun fa qatalat ana nan a dai wannan lokacin shi ɗansa babban ɗansa akbar waladihi ɗansa da yafi kowanne girma sai shiga inda ake aje dabbobi ko jakuna sai wata dabba ko jaki shi ya harbe shi fa qatalathu sai ya mutu ya kashe shi فما سمع من أبي في ذلك شيء حتى قدم المدينة أما بأجب أبانا يتقوى قازو يتسوغوتو هسيدي إسوغر المدينة فقال دي أكداو سيو تمغنا تتوهيد تنون وند إيماني يكيمتك أزوش يسا يتي اللهم إنه كان لي أطراف أربعة يا الله دائنا دي جبها أجكينا غداهدو أطراف sune hannuwa biyu da kuma kafafuwa guda biyu to da hudu nake da su ai kowanne mutum yana da kafa biyu ne kafafuwa biyu da hannuwa biyu fa akhadta wahidan yanzu ya Allah ka karbi daya wa abqaita salasatan falaka alhamd yanzu ka ban mu uku ya Allah to yabo ya tabbata a gare ka kajibawan Allah da can ina da kasusuwa da nake motsawa guda hudu hannuwa biyu da kafafuwa biyu to yanzu ka karba hannuna daya ka ban mun sauran waɗannan kasusuwan guda uku ya Allah na gode ya Allah ina godiya ya Allah ina yabanka akan wannan ni'imar da ka ban kamin wa kana li banuna arba'atun kuma Allah ya'ya hudu ka bani maza fa akhadta wahidan to ka karbi daya wa abqaita li salasatan falakal hamd kaban min ayya uku ya Allah ina godiya ya Allah yabo ya tabbata a gare ka waymullahi naran ida Allah la in akhasta laqad abqaita ya Allah in ka karbo wani abu to ai ka ban wani abu wala in ablaita talama afaita ya Allah kuma in ka jarrabe ni to ai tuntuni ina da lafiya shekara nawa ina nake da lafiya shine wani dattijo ana magana yace kafa shi na ciwo sai wani dattijo dan uwan shi yace ai tayi kokari tun ta daukace fa tun ta daukace to shine irin wannan to mahallin shahid dai gashi nan al-imam Umar rahmatullahi alayhi yana ajimi a rana amma bai ba azumin sa ba duk da wannan yanayin da ya shiga to haka magabata suke in sun tsinci kansu a hali na jarabawa to ba sa bari lokacin su tafi a banza ibn Shawzab shi ma yayi riwaya kamar yadda al-Imam Abu Nu'aym ya ambace ta cikin Hujjatul Awliya yace kana Ugu ibn Zubair ya qara'u rubu'an Qur'an kullu yawm Uwa ya kasance kowace rana yana karanta izifi 15 shine rubuyin al-Qur'ani al-Qur'ani yana da izifi 60 in aka kashe 60 gida hudu kowane kashi zai zama 15 so da ka kullun shi Uwa radiyallahu anhu ya karanta rubuyin al-Qur'ani wato daya cikin hudun al-Qur'ani izfi 15 ce fil mushafi zai karanta a cikin mushafi saboda kallon al-Qur'ani ibada annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da karatu a cikin al-Qur'ani a mushafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kanshi ibada ne kuma akwai lada a kansa sannan kuma yin karatun shi kuma akwai lada saboda idan mutum ya karatu a cikin al-Qur'ani to yana da ladar take guda biyu ladan farko shine ladan da za a bashi na kallon al-Qur'ani lada na biyu shi kuma shine ladan karatu da za a yi wanda duk harafi ne za a bashi lada 10 kamar yadda ya tabbata a hadisai sahihai wanda babu gudi a kan shi wa yaqumu bihi layla sannan da daddare kuma sai ya tashi ya sake rubuta kunga duk bayan kwana hudu kenan yake sauta al-Qur'ani kowace kwana ko cikin kwanaki hudu yake sauta al-Qur'ani me riwaya ibn Shawzab yace fa ma tarakaha illa laylata quti'a rijluhu yace wallahi bai bar wannan karatun ba sai ranar da aka yanke masa kafa ranar ce to bai iya kammala rubutun sa duka ba summa awada hamina laylati muqbilati sannan gobe nayi ya ci gaba da tsarin karatun shi yadda ya saba ba tare da ya bari lokacin shi ba kuma yana cikin jinya an yanke kafa kuma ba irin sinadare suke da su irin namu na zamani ba an yanke mutum kafa za a sassa mishi ba su da shi a'a abinda suke shine aka yanke mutum kafa to manya da ake sama sai a samu man gyada a toya shi idan aka toya man gyadan shikenan sai a tsoma inda aka yanke ko barawo ne aka yanke mushi hannu abinda ake mushi kenan da me fa'idar sa shine fa'idar wannan kone wajen da za a yi sai toya shi sai zama ciwo abin nan ciwon ba zai zama gambo ba in ya tashi kuma warkewa to zai sili sili kamar yadda dai aka san wuta na mawuri wallahi billah to haka take yi da to kwana ɗaya ne uwa rahmatullahi alaihi bai samu damar karanta wurdin sa ga baki ɗaya ba shi ma a wacin riwaya ta Maslama ibn Muhari ai an ambata mana cewa ba wai yaki ba wai duka bane ba wai bai yi bane kwata kwata a'a an fahimci cewa ba duka rubu'in ba duka rubu'in ya iya yi ba amma yayi abin da ya iya yi yo koda izi rabin izi ya karanta sai yayi kokari ranar da aka yanke mutum kafa wal iyazu billah dan ciwo wannan dan kadan yake samun daya daga cikin miya muke komawa ba ma iya komai addu'a ma da mutum zai rika yi ma kansa ta neman lafiya a'udhu billahi qudratihi min sharri ma ajidu uhajir wani kawai yana dan ciwo ba zai iya yi ba shi ya ce a mushi shi ya zama baya cikin alladina la yataquna wa la yaqtaruna wa la yatayyibuna wa ala rabbihim yatawakkaluna ya fitar da kansa a cikin su manzo Allah so sama ya kwadaitar da mu akan in muna son mu shiga cikin mutanen da ba za a musu hisabi ranar lahira ba ba za a musu azaba ba su 70 to mutun ya guji waɗannan abubuwan guda uku abu na farko shine Allah ta tarkiya kakkace wani ya maka addu'a an baka da lafiya kai da kanka amma idan yazo shi zai maka kakka hana shi amma al-istiqa'u shine talabur ru'yati min ghayrik ka nemo ni maka addu'a ya maka tawaye da rashin lafiya ba kana so ka shiga cikin ba an hana bane amma dai ka fitar da kanka daga cikin wadancan 70 din da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace yadkhulun al-jannata bi ghayri hisabin wala iqab ba za a musu bincike ba hisabin lahira sannan ko ba azaba akan su sannan na biyu wala yaqtaun ba sa lalash ba shi lalash wato ba sa yadda ayi musu lalash lalash shine idan mutun ya samu wani ciwo a sa karfe a wuta ana na mishi shi ya zama ya kashe wannan ciwon nau'i ne na magunguna da suke da su tun a can da sannan wala yatayyirun ba su canfi shi kan canfi da ma haramun shi canfi da ma haramun to mutumin da ya zama baya waɗannan abubuwan guda uku rashin yin waɗannan abubuwan guda uku shine ke dunkulewa ya ba mutum sifa ta al-mutawakkil mai dogaro ga Allah shi yasa manzon ya ce alladina la yastaquna wa la yaqtawuna wa la yatayyirun shi ce wa ala rabbihim yatawakkalun kaman an tambaye mutum an ce manil mutawakkilun suwaye masu tawakkali ala rabbihim suwaye masu dogara ga ubangijin su sai mutum ya bada amsa shi ce alladina la yastaqun wa la yaqtawun wa la yatayyirun wa ala rabbihim yatawakkalun dan kenan ma'anar shi to kun gani sannan shi gashi wani dan abu kadan za a masa shike addu'a baya iya yi to ina ga kai tunanin yayi tilawa alqur'ani to wannan misali na bi kenan wato misalin sayyiduna Uqbah ibn Zubayr radiyallahu anhuma wanda ya kasance ga halin da ya shiga amma kuma ga yadda ya ci gajiyar lokacin sa bai bari lokacin sa ya tafi a banza ba sakamakon rashin lafiya da yake ciki magabata suna dauka ma damar suna jin suna da hankali hankali suna gane abubuwa Allah ya ban musu hankalin su to ba sa bari lokacin su ya tafi haka nan dan sun shiga wani irin yanayi misali na uku da zamu buga shine al-Imam Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm Sa'id ibn Musayyib shi ma yana daya daga cikin al-fuqaha as-sab'a wato malamai guda bakwan nan na Madina wanda malamai suka yi musu shaida cewa su ne manya-manyan malaman fiqh masana addini bayan sahabbai a Madina wannan babban malami shi mai Musayyib yana da falaloli masu yawa daga cikin falalolin sa akwai malaman da suke gani shine sayyidut tabi'i shine shugaban tabi'ai amma dai kauli rajihi ba shi bane domin mazan sama ya faɗi wane ne sayyidut tabi'ina shine Uwais al-Qarni manzon sama da kanshi ya bashi wannan shugabancin to daga cikin falalolin sayyidina Sa'id bin Musayyib rahmatullahi alayhi mutum ne masalin mafarki Allah ya bashi fassarar mafarki ya san yadda ake fassara mafarki sannan mutum ne mutawazi sannan malami ne mai dukiya Allah ya bashi dukiya shi yasa lokacin da zai rasu ya kallon dukiyarsa yana ce ma mutane yana cewa ya Allah ka san na tara wannan dukiyar ne dan in tsara addini na in kiyaye mutunci na shi yasa na tara wannan dukiyar ya Allah ba na tara ta bane dan in yi alfahari a na tara ta ne domin in tsara mutunci na kuma in tsara addini na sannan kai in ci bashi har ma yana cewa wala khaira fi man la yajma'u al-mal li hadhihi babu al-khairi ga mutumin da baya tara dukiya dan waɗannan manufofi saboda ka tara dukiya ana da buƙatar tara dukiya amma da manufa ne ce ni'mal mal salih lirrajul salih ma dalla da dukiya ta al-khairi a hannun mutumin kirki an aka samu dukiya ta alkhairi a hannun mutumin kirki to shikenan komai yayi daidai ce to Sa'id bin Musayyib rahmatullahi alayhi yana daya daga cikin malamai masu dukiya daga cikin falalarsa ya aurar da diyarsa ga ɗalibinsa wadda diyar nan tasa sarki Abdul Malik ibn Marwan ya nemi ya auren ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa yake yace ba warinta ita ba warin shi ba ce ko shi ba warinta ba wato ita ba shi ba bai zama kufuna ta ba balagabi ko ya ce al-kufu ahrabil kufu ƙarya ta bi ƙarya yarinya malama a dauke ta a ba dan sarkin nan kuma ya yake in dan sarki abin arziki ya zo mutumin kirki to ba laifi shi a kowa domin kasancewa dan sarki ba laifi bane alkhairi ne ma amma dai ƴaƴan sarakuna so tari sukan taso ne a matsayin wasu irin ƴaƴa wanda suka kasance waɗanda suke tabannin ga sarki kamar yadda ake cewa da Hausa wato shagwababbu waɗanda da su tari zaka same su ba ta yin abin da ya kamata su yi a rayuwa to ya aura ma wani almajirin sa kwana biyu baya ganin almajirin nasa shikenan rannan sai almajirin nasa ya zo sai ya ganshi sai ya ce masa a'a kwana biyu aka yi baka zuwa makaranta sai ce wallahi matata ce ta rasu sai al-Imam Sa'id ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce hal la akhbartana wa shahidna janazataha shi me yasa baka sanar da mu ba ai da mun zo an mata sallah da mu sannan ko bayan haka ai kana da haƙƙin mu maka ta'aziyya kuma baka sanar da mu ba sai ya ce wallahi abubuwa ne ka san ana gafarta ma nan irin su in wannan abubuwan suka zo to mutum yakan manta da wasu abubuwa ma sai to shi ce shi ce hal ta zawwajta ba'daha to bayan ta rasu kayi aure shi ce man yuzawwijuni ibnatahu wa laysa li illa dirhaman aw thalathatu dirahim yace wane ne zai bani yassa alhali bani da komai sai dirhami biyu ko kuma dirhami uku dirhami biyu ko dirhami uku shikenan shi al-Imam Sa'id shi ce ni ne yace na dauka kamar wasa shikenan kawai da mutanen da suke wajen a majalisi shikenan sai yace ayi addu'a yin yadda ake daura aure ko shikenan sai daura mishi aure yace ya bashi auren yassa wance dama kuma ya santa shikenan sai yace ka tafiyarka za a kawo maka matarka yace ranan nayi azumi da daddare ina ma tunanin me zan yi bude baki da shi akwai wata tsohuwar gurasa da ta bushe na tashi na je na dauko ta a can gefen daki ina dan gaggyara ta na jika ta da ruwa sai to sai na ji an yi sallama na amsu sallama na ce wa alaikum assalam man bil ba wane ne yake sallama sai ce sa'idun yace sa'idu ne yace kwakwalwa ta kasa bani wai wani sa'idu ne ni zai sa'idu ɗaya na sani shine malami na Sa'id ibn al-Musayyib to amma yaya shine ko ba shi bane yace na kauda wannan gurasan na boye ta a gefe ba kone na kunya ka gabe kamar ce ga wannan busashe gurasa da aka zukata da ruwa ba na dan bude kofa a hankali kai fa idza ana bi sha'idin shaykhi ke ga babban malami na shi mai musaji a gefe kuma sai na ga wata mace a tare da shi shikenan kawai sai ya ce asariya suka gaisa da shi sai ya ce ga matarka na ki bi shi ka kyautata mata ka rike amana shikenan ya shiga ya ce ai daga nan sai na ce to ya zan yi to Laraba suna da wata al'ada mai kyau idan mutum a gidan shi ba a yi girki ba makwabcin shi na ganewa ta hanyar ba zai ga hayaki ya tashi ba to kawai sai dai ya kawo mishi duk abincin da ake da bukata a ci to shi dai wannan dama ta mata shi ta rasu ba yi da mata ya zama gogo to yadda suke idan makwabcinka bai gane kana da bukatar abinci ba sai ka dau dutse sai ka jefa mishi yace shi kenan sai na jefa dutse gidan makwabcina kawai sai gashi an kawo min abinci na gabatar mata da shi yace sai na tafi gida wajen mahaifiyata na ba ta labari yace shi to sai na shirya maka ita ka taho da ita sai na kawo ta ta zauna a wajen ta aka yi mata duk irin abubuwan da ake ma'amarya haf daga nan aka dawo min da ita yace da nazo ranar da na shiga daki fawajadtuha mufassiratan muhaddisatan sannan kuma jamilatan na same ta malamar tafsiri ce masaniya alqur'ani gaba da baya sannan malamar hadisi shikenan malamai wasu kan ambata cewa tun daga ranar ma aishi ba aka yaye shi daga majalisin babanta sai ta koma ita take mishi karatu ita take ma wannan almajirin babanta kuma wanda ya zama mijinta karatu saboda karatun da ta sha a gidan babanta to wannan Sa'id ibn Musayyib ce Sa'id ibn Musayyib rahmatullahi alayhi ya fuskanci kalubale da yawa a rayuwa musamman tsakanin shi da sarakuna wancan sarkin Abdul Malik ibn Marwan da ya hana shi ya bashi ya aura ma dan sadiyarsa to ba haka ne ya kyale shi ba shi da yasa aka mishi walakanci aka zana Sa'id ibn Musayyib kuma ana sanyi irin na Madina aka kuma kwara mishi ruwa sannan aka cire mishi riga ya fuskanci matsaloli da yawa da sarakuna waliyazu billah to a lokacin da bai da lafiya shine misalin da zamu fara bugawa nashi bai da lafiya kamar yadda al-Imam Ibn Sa'ad ya ruwaito a cikin at-tabaqat sannan al-Imam Az-Zahabi ma ya ambata a cikin Shaykh Alam al-Nubala daga Abdurrahman ibn Harmalah yace dakhaltu ala Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa shadid al-maghad na shiga wajen babban malamin Sa'id ibn al-Musayyib a lokacin yana tsananin rashin lafiya wa huwa yusalli adh-dhuhr ma sai na tarar da shi na sallah azhar wa huwa shadid al-maghad wa huwa yusalli adh-dhuhr yana tsananin rashin lafiya amma kuma tarar da shi yana sallah azhar wa huwa mustalqin yumi'u ima'an yayi irin kwanciya turuwa wato yana kallon sama bayan shi yana kasa kenan yana nune fasami'tuhu yaqra'u bish-shamsi wa duhaha shi na ji shi yadda na fahimci yadda bakin shi ke juyawa shi na ji shi yana karanta bish-shamsi wa duhaha ko kuma fasami'tuhu yaqra'u bish-shamsi wa duhaha bish-shamsi wa duhaha saboda ya halatta wani zubin a karatun sirri a bayyana a hankali ya tabbata manzon sama ya kasance yakan yi masahabbai haka lokaci bayan lokaci wato a wani lokaci ba kullum ba to wannan mahallin shahin shine ga Sa'id ibn Musayyib bai da lafiya amma kuma gashi yana sallah an jima abin da yake karantawa saboda kwazo da himma da kuma rashin ka'aban lokaci tafi a banza kowane irin yanayi aka shiga
sannan maulansa da ake ce mishi bart wato maula intaccen bawan sa ko kamar yadda malaman mu suke cewa bagarran bawa wato bawan shi da ya enta shi yana cewa ma mudiya lissalati mundu 40 sanatan ba a taba kiran sallah shekaru 40 tsawon shekara 40 illa wa sa'idun fil masjidi ba ce sa'id bin masjid mina masallaci ana fadi ana cewa bai taba ganin kiyar wasu ba in banda kiyar liman in aka ce mutum bai taba ganin kiyar wani ba wato bai zama ba a sahun gaba bace sai dai shi a ga kiyar sa amma bai taba an tambayi sai mai musajjib a game da wannan labarin cewa shekaru 40 sallah bata taba kubuce masa ba aka ce to yayi lokacin da ake ce mishi yawmul harra lokacin da Yazidu ya aika aka yaki mutanen Madina aka yi fata-fata da mutanen Madina kace ya kai sai ce kuntu akhtafi bi sariyatin min sawaril masjid yace abinda da rake ina nan a cikin masallaci idan fitina ta taso ana rigima sai in boye ta bayan wata hasumiya daga cikin hasumiyoyin masallaci sai idan an gama fitina ta sai in fito ana tada sallah da ni za a tada ina ta umba wannan bayin Allah ɗan uwa masu albarka kamar yadda muka faɗi ni mu kwaikwaye su ko da ba ni irin nasu ba shekara 40 kuma ga fitinu da aka shiga a rayuwa amma ko bai taba bari sallah ta kubuce mishi ba a tada ikama tare da shi ba ya ɗan uwa kai makanka hisabi in makaina hisabi so nawa ne ba mu sallah tun kafin ma a zo a hana wannan fita sallar juma'a ko a hana yin sallah ma a ce a zauna a gida so nawa ka taba samu a kirga a rayuwarka a shekara kai lissafi kullum a cikin kwanaki 360 wace rana ce aka yi salloli guda biyar cur tare da kai aka tada ikama wadaka akwai aiki a gaban mu yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu misali na kissa ta ko misali na uku a cikin abinda za mu buga na ta ibnu musayyib shine abinda yaqub ibn musayyib ya ruwaito dan uwansa yace da khalal دخل المطلب ابن حنظب على سيد المسيب في مرضه وليد أكيد مثلا المطلب ابن حنظب ياشد وجن سيد المسيب ألوكش بيد لافية وهو مضطجع على حالي لوكش يناتشن جد بيد لافية هنا ننباشي تما تما فسأله عن حديثه سيوانا طالب عند أكيد مثلا المطلب ابن حنظب سيتنبي سيد المسيب قمد وانا حديثه فقال اقعدوني شي شي كتايد دني فاقعدوه سي اكا تايد دشي قال اني اكره ان احدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع يجي زن بعد حديثنا والله بانا سن بعد حديث من رسول الله الهالي انا كشن جدي حقا الامام ابو نعيم يرويتو اتشي لتاف سيدة الاولياء وطبقات الاصفياء سنك يوم واد ان نمتانا رجال لا رجالي مزاجيني نمسمم باقا من سورا مزاجي سيسر daban suke Allah madaukakin sarki ya tanaje su domin su zama mana ababan koyi mu kalli rayuwar su mu kwatanta abinda zamu iya kwatantawa saboda dai wannan lokacin da muke ciki wajibin mu ne ɗan uwa kowa ya makanta bincike ya bincike rayuwar shi yake gudanar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da wannan damuwa kada a manta ɗan uwa da nasihohi da likitoci suke faɗi ba dole sai ka je wajen da ba dole sai ka ga wani suna yi ba kai ka dabbaka wannan da kanka daidai gogo yana cin abin da shari'arka ta umarce ka kai sannan kuma a gaba gaba kan mu manta da addu'a yan uwa addu'an nan ita ce makamin mu ita ce tafi komai kuma muna kyautata ma Allah madaukakin zakki zato cewa addu'o'in nan da ake yi su ne suka jawo har yanzu ake cikin wannan yanayi da cutan nan bata kai inda ake amma ake tsoranta ba sakamakon addu'o'i da ake muna fatan Allah madaukakin sarki ya tsaida ta haka kuma Allah madaukakin sarki ya dauke ta ma gabaki daya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.